الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله منا تكون كتاب الصلاة لتاف قلوب المرار دام تشيك بكرتو أفرقا بابي نقوم شابع باب صلاة المسافر والمريض لذا حديث نظري حدود همسن دا أكو wannan darasi yana dauke da bayani akan hukuncin sallar matafi hukumu salatul musafir hukuncin sallar matafi an Aisha radiyallahu anha qala an karbo daga Aisha Allah ya kara mata yarda Aisha tace أول ما فرضت الصلاة ركعتين أول ما فرضت الصلاة ركعتين فرق لوكة إن أكفر لن تصلى ركوئي بيوني فأقرت صلاة السفر سفري سأكتبتر لصلى تفيا وأتمت صلاة الحضر kuma aka cika sallah ta mazauna sallar matafiya aka tabbatar da ita akan raka'a biyu sallar mazauna aka cika ta akan raka'a aka cika ta akan raka'a hudu muttafaqun alayh hadithun yana sahih al-bukhari yana kitabu salati babu kayfa furidati salati fil isra كما صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة المسافرين سنن النسائي كتاب الصلاة سنن أبي داود كتاب الصلاة مسند الإمام أحمد ابن حجر وللبخاري رواية الإمام البخاري ومشيك لي من الإمام المسلم حديث ينا كتاب مناقب الأنصار باب التاريخ من أين أعرف التاريخ حديث ندبوه لذلك رجاء سنة النبي فتوى رواية الإمام البخاري عائشة الله يكرم تيردا تتي ثم هاجر سنن النبي صلى الله عليه وسلم لهجرة فتوى تنا بعد العباري فرقا لوك تند أكفر لن تصلى أمكة كاتون أي هجرة كيف يتصلى فرقا تركع بيه أول ما فرضت الصلاة ركعتين farkon lokacin da aka farlanta sallah raka'a biyu ne kawai wato tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana zama a makka to a wannan riwaya ta al-Imam Bukhari Aisha Allah ya kara mata yarda tace kuma hajara sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hijira ya bar Makka kenan ya dawo Madina fa furibat arba'an sai aka farlanta sallah ta zamar ka a hudu wa uqirrat salatu safari ala al-awwal kuma aka tabbatar da sallan tafiya dai akan hukuncin farko domin idan tace ala al-awwali tana nufin ala hukmin awwal an tabbatar da sallan tafiya akan hukuncin nan na farko wani hukunci ne na farko shine raka'a biyu yanda lafazin yazo an Aisha radiyallahu anha qalat furidat as-salatu raka'atayn thumma hajara an-nabiyyu farko an farlanta sallah ne raka'a biyu kawai farko lokacin da Allah ya farlanta sallah lokacin da Allah ya wajabta wa musulmai su yi sallah raka'a biyu thumma hajara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya bar Makka ya dawo Madina fa furidat arba'an sai aka farlanta sallah ta koma raka'a biyu tace wa turika salatu safari ala al-awwal ala al-ula wa turika salatu safari ala al-ula aka bar sallan tafiya akan hukuncin farko akwai sabanin lafazi da yanda yake cikin bulughul maram da kuma hadisin Imam Bukhari amma dai ma'ana su guda ne dan yace wa uqirrat salatu safari ala al-awwal asalin hadisin kuma tace wa turikat salatu safari ala al-ula an bar sallan tafiya akan hukuncin farko ibn hajar yake zada ahmad al-imam ahmad yayi kari a riwayar sa al-litafin al-musnad mujalladi na 6 shafin 241 karin da aka samu a riwayar sa al-imam ahmad wanda baya sahih al-bukhari karin baya sahih muslim amma duk dai hadisin aisha ne duk dai magana ce wannan riwaya ta al-Imam Ahmad Aisha Allah ya kara mata yarda tace illa al-maghriba sai dai fa maghriba ce sai dai fa maghriba ita babu kari fa innaha witrun nahari domin maghriba ita ce witrin yini witrin yini idan kai sallolin yini to sallar maghriba ita ce take zama witri ta kulle kofar sallah ta yini kamar yanda dare yake da witri haka nan yini yana da witri saboda haka maghriba ba a mata kari tana nan a hukuncin ta na farko wa illa subha Aisha tace kuma banda asuba ba a mata kari ba fa innaha taqulu fiha alqira'atu domin ita sallar asubahi ana tsawwala karatu a cikin ta taqulu fiha alqira'a wa tarwaya yace tutawwalu fiha alqira'a ana tsawwala karatu a sallar asubahi wato dadewa da ake a sallar asubahi ana karatu sai ya zama kamar ma an yi raka'a hudu ne saboda haka sallar asubahi ya zama ta keɓanta da wannan siffa ita sallar asubahi ba a yin ta daga jerun surori ba a yin sallar asubahi daga jerun surori sai dai dogaye wanda ita ce siffanta yanda hadisin ya zo cikin musnadul imam ahmad قالت عائشة تشي الله تعالى وتعالى أول ما فرض في الصلاة ركعتين ركعتين فرقوا لك تشند أن لا يفرل أن تصلى ركع ببيوني فرقوا لك تشند النبي صلى الله عليه وسلم تصحبتنا در مكة كاتب أي هجرة أداو مدينة فرقوا لك تشند أن لا يشرع أن تأي صلى ركع بيوني فلما قدم رسول الله المدينة lokacin da manzon Allah ya iso Madina salla ila kulli salatin mithlaha kayral maghrib sai zama kowace salla an ninka wato tsawanta in banda maghriba fa inna ha witru nahari in banda maghriba don ita maghriba witri ne ta sallar yini wa salatu subhi da kuma sallar asubahi li tuli qira'atiha saboda tsawon karatunta wa kana idza safara ada ila salatihi al-ula sai Aisha Allah ya kara mata yarda tace kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi tafiya to sai ya koma ga asali yanda hukuncin sallar sa na farko ya kasance wannan ita ce riwayar al-Imam Ahmad amma Ibn Hajar ya kawo ya dace yanda tsawon ta yake ma'ana dai guda ne da fakar riwayar al-Imam Ahmad da riwaya ta al-Imam Bukhari da Muslim duk ɗaya ne illa dai a riwaya ta al-Imam Ahmad dai aka samu ƙarin bayanin nan inda Aisha Allah ya kara mata yarda take cewa sallolin da ba a musu ƙari ba su ne salloli guda biyu magariba da sallar asuba magariba dalilin da ya sa ba a mata ƙari ba witiri ne da sallolin wuni sallar asuba hifa ba a mata ƙari ba saboda ana daɗewa ana karatunta to akwai muhimmin abin da Aisha ta faɗa a riwayar al-Musnad shi ne ta ce wa kana idza safara ada ila salatihi al-ula annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi tafiya sai ya koma ga ainihin sallarsa ta farko yaya sallar farko take lokacin yana makka raka'a abin da take nufi idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a gari to zai yi azhar raka'a hudu la'asar hudu isha hudu amma fa in yayi tafiya zai koma ga ainihin siffan sallarsa a hukuncin farko to wannan riwayar ma ta al-Imam Ahmad ta inganta riwayar ta inganta tana silsilatu sahiha hadisi na 2814 saboda haka wannan hadisi sun tabbatar mana sallar magariba ba a kasarunta sallar asubahi ma ba a kasarunta wadannan salloli ne ake yin kasuru sallar azhur da la'asar da kuma salatul isha ta abin mamaki zaka tarar har yanzu akwai mutane da suke ganin sallar magariba ana mata kasaru kan da kuma babu dalilin kuma ainihi a tarihin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a littafin al-Imam Tahawi sharh ma'ani al-athar fi kitab salati bab salati al-musafir hadith 577 al-Imam Tahawi yayi magana kan hadithin Aisha Allah ya kara mata yarda yace fa akhbarat abinda Aisha take bada labari shine annahu kana yusalli fi safari annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah a tafiyarsa kama kana yusalli qabla an yu'mara bi tamami salati sallar da annabi yake idan yayi tafiya tana kama da sallah yanda take a hukuncin farko kafin a cika sallolin nan su zama rakawai hudu wa zalika raka'atayn wato raka'a biyu kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi idan yayi tafiya to kun ga waɗannan hadisai Ibnu Hajar ya fara kawo su a littafin bulugul maram don yayi magana a kan hukuncin sallar tafiya hukuncin sallar tafiya kana iya fahimta menene hadisin Aisha da yake karantar da mu Allah ya kara maka yarda ka lura da hadisin da kyau abin da take cewa awwalu ma furi batis salat farkon a farlanta sallah raka'a biyu saboda haka farko an farlanta sallah raka'a biyu tana cewa sallah farilla ne a yi ne raka'a biyu fa uqirrat salatu safari sai aka tabbatar da sallan tafiya me take nufi an tabbatar da sallan tafiya a kan farilla ne a yi raka'a nawa raka'a farilla ne ashe ba zaɓinta ba ne Allah ya samu gane abinda Aisha take cewa asali sallah raka'a biyu ne tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana zama a makka to daga baya da aka saukar da hukunci na ƙarshe a kan sallah shine aka yi wasu salloli ƙarin raka'o'i kamar azhar kamar la'asar da salatul isha to amma ita sallar tafiya an tabbatar da ita a kan hukuncin farko me hukuncin farko farilla ne a yi raka'a biyu wannan yana tabbatar maka cewa sallan kasuru zahirin hadisin yana tabbatar maka cewa sallan kasuru ba zaɓi ba ne sallar kasuru ba zaɓi ba ne bi ma'ana ba sai ka ga dama ba ne za ka yi raka'a biyu la domin abin da suke cewa an farlanta idan aka ce an farlanta ya zama dole ba ka da zaɓi a kai shine zahirin nassin hadisinka to amma bisa ga tarihi an samu kamanin fahimta kisa ta la'akari da hadisai da suka yi magana a kan ita kan ta sallar kasur ɗin saboda haka Ibnu Hajar al-Asqalani Fathul Bari sharhin waɗannan hadisan da muka karanta a mujallar na farko shafin 369 ya ɗauko tarihi ita kan ta sallar ɗin tun lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake zama a garin Makka tun lokacin da yake Makka har ya dawo Madina har zuwa wafati lokacin da manzon Allah ya rasu da irin fahimtar da malamai suka yi ma sallar tafiya, sallar kasuru, mai hukuncinta zaɓi ne ga matafiyi ya yi kasuru ko ko dole ne ya yi kasuru ba shi da zaɓi, mai fahimtar malamai a kai. A nan sai ke cewa zahaba jama'atun ila annahu lam yakun qabla al-isra'i salatun makruba, an samu malamai da suke ganin cewa kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi isra'i, kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi al-isra, babu wata sallar ta farin kuma nusikat, amma daga baya an shafe summa furiqa, sannan aka farlanta, wato dama can akwai sallar dare asali, amma malaman suna da fahimta cewa ita wannan sallar dare ba dole bane. Ma kana wa qa'a al-amru bihi min salati al-layli min ghairi tahdid, saboda wannan sallar ta dare wacce ake yi kafin al-isra ba ta da ka'ida, ba ta da iyakan raka'o'i da za a yi, ba ta da iyakan raka'o'i da za a yi, za a yi ta yi ne kawai a farkon musulunci kenan. Sallar dare ana yin ta ne babu ka'ida, babu adadin yawan raka'a, min ghairi tahdid, za a yi ta yin sallar dare saboda la'akari da ƙarshen suratul muzammil, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak, wannan yana gwada babu iyaka game da yawan raka'o'i da annabi yake a farkon musulunci. Ana ta sallah ne kawai, ana kimantawa za a yi sallah mafi yawan dare saboda cewar Allah ga annabi sa a farkon sura umil layla illa qalila, kai tsayuwan dare gaba daya babu iyaka, sai dai dan kadan. Kaga Allah bai kayyade masa yawan raka'o'i da zai a cikin daren ba, don haka babu iyaka, babu kaidi. To daga ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala ya sassauta, akwai daga cikin almajiran al-Imam Ahmad bin Hanbal, wani sanannen malami da ake kiransa al-Imam Ibrahim bin Ishaq al-Harbi, yana shahara da sunan al-Harbi, yana cewa in annas salata kanat mafruba raka'atayn bil ghadati wa raka'atayn bil ashi, shi wannan malami yace la tun farkon musulunci akwai wajibin ayi sallah, wannan wajibin raka'a biyu ne da safe, raka'a biyu da yamma a farkon musulunci, ke wajibi ne musulmai su yi sallah raka'a biyu da safe, raka'a biyu da yamma, domin idan kai la'akari da ayoyin alqur'ani da suke magana akan sallah zaka tarar da hujjoji akan maganar ta da ya faɗa din raka'a biyu da safe, raka'a biyu da yamma, kamar da sallar annabawa ta kasance, haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a farkon musulunci. Sannan ga umarnin Allah da aka masa ya ringa qiyamul layl, salatul layl, shine ake kira at-tahajjud, don haka cewar Allah ga annabi da sahabbai su rika sallah cikin dare ba a kayyade musu ba illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi, kaga dai ba a ce ga yawan raka'o'i ko ga yawan sa'o'i da za a dauka ana sallan ba, saboda haka da annabi da sahabbai sun wahala wajen wannan sallah, gaba ɗayan su kafafun su sukan kumbura saboda dadewa a sallan, domin ba su san iyakan abin da za su yi na farilla wanda za su sauke wannan nauyi a kansu ba. Shi yasa a ƙarshen suratul muzammil Allah ya sassauta ga musulmai, yake cewa faqra'u ma tayassara minhu, wanda daga lokacin nan Allah ya ɗauke wannan hukunci na farilla na sallar dare ga musulmai, amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam sallar dare ta tabbata wajiba a kansa har zuwa rasuwar shi, saboda sallar dare tahajjud ne ga manzon Allah, wannan tilasi. Ibn Hajar yace wa zakara Shafi'i, al-Imam Shafi'i shi kuma ya bada labari anna salata al-layl kanat mafruḍa thumma nusikha bi qawlihi, da can sallar dare farilla ce kamar yadda muka ce, amma daga ƙarshe Allah ya saukar da aya ta 20 ta suratul muzammil, faqra'u ma fi sarmin fasara al-farḍu qiyama ba'dhi al-layl, ya zama farillan shi ne za a tsaya kawai wani yankin dare, abinda al-Imam Shafi'i yake cewa babu wata sallah da ake da safe da yamma illa wannan sallar dare ita ce farilla, amma duk wata sallah da za a yi ba farilla ba ce. Daga nan Allah ya sassauta faqra'u ma tayassara min, ya zama ba dole bane mutum ya yi qiyamul layl. To ana nan har dai Allah ya yi isra'i ga annabi sallallahu alaihi wasallam, a daren isra'i aka shar'anta masa salloli guda biyar, a الإمام الشافعي يقول ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس لوكشن دا أكا شرعا تصلولي قدا بيار في أكا بوجي حكنش صلى الدري فرلا تجا مسلمي سبب حتى ابن حجر دي كاو ون تاريهي سيشتو أبي سعجل فهمتر معلمي دنگره دا وطن حديثي لكم ون آية دا أكي مغانا كسورة المزمن da tarihin sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da shi da sahabbansa yace malamai suka kasu kashi biyu ta wajen fahimta wa kad akhadha bi zahir hadha alhadith alhanafiyya mazhabar alimam abu hanifa suka dauki zahirin hadisin aisha din nan wallahi kara mace zahirin hadisin aisha me yake nunawa wa banau alaihi anna alqasra fi safari azimatun la ruhsa cewa sallar kasuru idan mutum yayi tafiya ba rangwame bane dole ne ya tsaya akan raka'a idan yayi tafiya da raka'a biyu sallar bata inganta ba idan aka ce dole baka da zabi akai saboda abinda Aisha ta faɗa zahirin lafazin take to amma kashi na biyu na malamai fa suka ce a sallar tafiya ga matafiyi sallar kasuru ba farilla bace zabi aka baka saboda sauki ne dalili saboda cewar Allah a suratul nisa aya ta 111 idan kun yi tafiya fa laysa alaikum jinahun an taksuru min as-salati babu laifi idan kun rage sallah idan kun rage tsawon sallah idan aka ce babu laifi kaga yana nuna cewa ba dole bane inda dole ne da ba a kawo nafyin junahi ba don haka yana gwada cewa ita kasuru sallar kasuru ba tilas bane ga matafi zahirin wannan ayata suratul nisa dan cewar Allah fa laysa alaikum junahun an taksuru min as-salati akwai hadisin sayyidina umar wanda ya'la bin umayya yake masa tambaya yace qultu li umar ibn al-khattab na tambaye sayyidina umar nace ga ayan nan inda Allah madaukake yake cewa laysa alaikum junahun an taksuru min as-salati in khiftum an yaqtinakum alladhina kafaru babu laifi dan kun rage tsawon sallah saboda tsoro idan kuna sallah din kafirai za su auka muku saboda halin tafiya ko kana cikin tafiya kana tsoron idan za ka yi raka'a hudu yan fashi za su fado maka ko abokan gaba Allah ya ce babu laifi dan kun rage tsawon sallah din kun yi raka'a wannan shi ne abin da Allah ya faɗa cikin alqur'ani sai ya ce masa sayyidina umar bin al-khattab faqad amina an-nas to yanzu mutane sun samu nutsuwa hankali ya kwanta duniya ta yi dadi ba wannan fargaba din babu fargaban tunda sharadin dama da aka ce idan kuna tsoro kafirai za su fitine ku to shine sai ku rage tsawon sallah a halin tafiya kuma da ita raka'a biyu sallar azhar la'asr salatu isha to yanzu tunda hankali ya kwanta fa ya kamata mu ci gaba da yin kasuru faƙalar sai sannan umar yake ajibtu mimma ajibta minhu ni ma na yi mamaki irin abin da ka yi mamaki fa sa'altu rasulullah sai na yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya an zalika na yi ma annabi tambaya game da haka Allah ya ce babu laifi mu rage tsawon sallar tafiya a halin tafiya saboda tsoro to idan babu tsoron fa mu cika sallar mu kenan na yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambayan nan فقال سيما ذا الله يتي صدقة تصدق الله بها عليكم وانا صدقة تي ذا الله يمكو فاقبلوا صدقته سيكو كرب صدقة تو كاغا انان ما لمن دا سكي غني تي وصلر قصر بادول بني كنا اي عجيتا تي سكي انفاني دو انان امسا تا النبي صلى الله عليه وسلم ذا سيدنا عمر اي النبي ياتي ما سيدنا عمر اتا قصر صدقة تي ذا الله يمكو كو كرب صدقة مي حكمت صدقة cin sadaka farilla ne kaga sadaka ba farilla bace don haka ashe tunda sadaka ba farilla bace sallar kasuru da manzon Allah yake sadaka ce ta Allah ita ma ba farilla bace kaga sun samu dalili sannan suka ce ita Aisha da take magana cewa farko an farillanta sallar raka'a biyu ai lokacin da aka farillanta sallah din ai ba kai wayo idan ba an haife ta saboda yarinya ce idan ana magana farkon musulunci lokacin tana karama ya aka yi ta ba da labarin haka saboda haka hadisin ta ba marfu'un bane tunda a lokacin da aka yi wannan abin ba ta da wayo kaga ya gwada cewar ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam da kansa ya gaya mata da kamar shi ne da ta ce annabi ya ce a farkon da aka farlanta sallah raka'a biyu ne sai aka tabbatar da sallar tafiya akan raka'a biyu da ta faɗi haka da ta ce qala rasulullah to ya zama hadithun marfu ta jingina shi ga annabi ko kuma da ta ce sayyidina abubakar ya gaya min babana ko ta ce wani tsohon sahabi wanda da shi aka fara musulunci wanda ya musulunta tun ana makka da ta ba da labarin shi ya gaya mata to da za a ce hadisi ne marfu'un amma tun da bata jingina maganar ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma an riga an sani lam tashhad zamana fardhi salati ba ta nan a lokacin da aka farlanta sallah tun da yarinya karama ce ba ta nan a farkon musulunci to don haka wannan hadisin nata bai kai ayi aiki da shi a matsayin dole ne matafiyi ya cika ayi sallar kasuru raka'a biyu ba da kamar hadisin ya samu wani babban sahabi wanda tun zaman annabi sallallahu alaihi wasallam a makka yana musulmi shi ya bada labarin to za a ce hadisi ne marfu'un koko da ta jingina maganar ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma anan ibnu hajar ya yi musu martani ya ce la dalilai guda biyu na farko dai idan Aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta faɗi irin wannan magana فهو مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع wannan magana ce da bayyuwa dan adam ya sa tunaninsa ko hankalinsa ko ya sa fahimtarsa idan Aisha zata ce a farkon musulunci sallah raka'a biyu aka farlanta to koda ba a haife ta ba a farkon musulunci ba za ta faɗi magana da ka ba tilas akwai hujjan da yasa ta faɗi wannan magana bari ko matar manzon Allah ce saboda ka ba za ka jingina ƙarya gare ta yace na biyu fa'ala takdiri taslimi annaha lam tudrik al-ifa a kaddara ma a farkon musuluncin ba a haifi Aisha ba ko ba ta da wayo yakunu mursal sahabi ko da a ce ba annabi ne ya gaya mata ba sannan sallallahu alaihi wasallam ba wani sahabi ne ya gaya mata ba idan ka samu hadisi daga wani sahabi hadisin nan shi sahabin bai ce ya ji daga manzon Allah ba wannan hadisin ana kiransa mursal idan mursal na sahabi ne wa huwa hujja hujja ce wajen malaman hadisi don haka ko da Aisha bata jingina maganar ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ai sahabi ya ce don haka hadisi mursal na sahabi hujja hadisi mursal na tabi'i shine ba hujja ba Allah ya samu gani don kamar misali wani tabi'i kamar al-Hasan al-Basri tunda bai zamani da manzon Allah ba sai ya ce annabi ya ce ya aka yi san annabi ya ce tunda shi dai bai zamani da manzon Allah kaga ya tsallake mutum guda don dole ne ya zama sahabi ne ya bashi labari amma ya ki kiran sunan sahabin sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza to wannan shi ake cewa mursal tabi'i tunda mursal ne na tabi'i ba hujja ba ne amma mursal na sahabi hujja ne domin kowane sahabin manzon Allah mai adalci ne ana karban hadisinsa yace li'annahu yuhtamalu an takuna akadatu an annabi dun tana yuwa tunda matar annabi ce sallallahu alaihi wasallam annabi da kansa ya ba ta labari illa dai bata ce annabi ya ce ba saboda mu mun san darajarta tunda matar manzon Allah ce ko da bata ce annabi ya ce ba mu mun sani ba za ta yi manzon Allah kariya ba saboda da a ce ba matar kware bace babu shakka Allah bai kyale ta ta zauna da annabinsa Allah ya samu gani don haka idan ma Aisha bata jingina maganar ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba hadisi ne mursal wa mursalu sahabiyin hujja hadisi mursal na sahabi hujja tana yiwuwa kuma wani sahabin ne ya karanta da ita kamar misali mahaifinka sayyidina abubakar as-siddiq don haka adam ala kulli halin maganar Aisha hujja ce tabbas abinda ta faɗa gaskiya ne Allah tabaraka wa ta'ala ya farlanta sallah a farkon lokaci tun ana makka raka'a biyu an tabbatar da sallan kasuru akan raka'a sai hadisi na gaba wa an Aisha radiyallahu anha an karbo daga Aisha har yanzu Allah ya kara mata yarda anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqsuru fi safari wa yutimmu Aisha tace manzo Allah ya kasance yakan rage tsawon sallah a tafiyarsa kuma yakan cika tsawon sallah yakan rage tsawar tsawon sallah, kamar misali azhar wani lokaci yayi raka'a biyu, wani lokaci yayi raka'a hudu. Kana yaqsuru fi safari, yakan rage tsawon sallah a cikin tafiyarsa, wayutimmu, kuma yakan cika tsawon sallah, wayasumu, yakan yi azumi a cikin tafiyarsa, wayuftir, kuma yakan aje azumi. Rawahu Dharqutni. Al-Imam Dharqutni ya rawaito wannan hadisi. Wato wannan Aisha tana ba da labari sabanin wancan bayanin da Ibn Hajar ya gabatar a farko. Bayanin sa na farko yana nuna cewa sallar kasuru farilla, idan aka ce farilla baka da zabi. Amma wannan hadisin da Ibn Hajar ya kawo fa yana rage hukunci. Dabi da aka ce farilla ne ba ka da zabi, sai kuma gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi tafiya yakan rage yakan cika, kaga ya sauke farilla ke, kaga ya zama kenan. Wannan hadisin ya warware wancan na baya. Allah ya samu gani. Dabi da aka ce Annabi yakan cika sallar sa in yayi tafiya, yakan kuma yi kasuru, kaga ya zama kenan, sai kaga dama wancan sabani da ake magana tsakanin malamai ma ba shi da ma'ana. Tunda shi manzon da Allah ya aiko mana yakan cika, yakan rage in yayi tafiya fa, yakan yi azumi kuma yakan aje. Al-Imam Dharqutni ya rawaito hadithin fa hadha isnadun sahihun, inji Al-Imam Dharqutni. Abinda zaka fara aunawa idan aka samu labari yayi karo da wani, sai ka duba suwaye isnadin hadisan gaba ɗaya guda biyu. Kaga wancan hadisin dai Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Nasa'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal duk sun ruwaito. Shi kuma wannan hadisin waye ruwaito shi? Al-Imam Dharqutni. Yace wa ruwatuhu thiqatun, malaman da suka ruwaito hadisin amintattu ne, illa annahu ma'lul, sai dai hadisin yana da aibu, yana da illa. Hadisin yana da illa. Malami guda ya rawaito hadisin ba shi kadai bane, al-imamu al-Baihaqi shi ma ya rawaito hadisin. Al-imamu al-Baihaqi ya rawaito hadisin. To idan aka ce ga hadisin da al-imamu al-Bukhari, al-imamu Muslim, al-imamu Abu Dawud, al-imamu Nasa'i, al-imamu Ahmad sun rawaito, amma ga wani hadisi guda ɗaya al-imamu Dharqutni kawai ya rawaito, ai da jika ka wannan hadisin yana karo da wadancan. Don haka wannan hadisin ba zai karfin wadancan ba. Abinda ma Ibn al-Qayyim ya faɗa a littafin Zadul Ma'ad a mujallar na farko shafin 464, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace fala ya sahhu, wannan hadisin riwayar al-Imam Dharqutni bai inganta ba. Yace wa sami'tu Ibn Taymiyya yaqul, naji Ibn Taymiyya da kunnuwa da, inji Ibn al-Qayyim yana cewa hadisin nan huwa kadhibun ala rasulillah, wannan hadisin ƙarya ne aka yi wa manzon Allah. Idan aka ce ƙarya aka yi wa manzon Allah, wato ana nufin wanda ya ruwaito shi ba gaskiya ba ne, bai ruwaito daga Aisha ba. An samu wani makaryaci ne da ya tsara hadisin ya ce Aisha ta faɗi kaza, alhali ga abinda Aisha ta faɗa a baya wanda babu shakka a kai. Don haka wannan ba bai inganta ba. Shi kansa Ibn Hajar ta je ya ce hadisin yana da illa, amma Ibn Taymiyya karara yake cewa ƙarya ce tagwaro aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ibn Hajar yake wal mahfuzu an Aisha, abinda aka kiyaye daga Aisha, abinda aka kiyaye aka tabbatar a hadisi game da Aisha, min fi'liha shine ya taho ta aikinta ba ta maganarta ba. Domin anan magana ce ta yi, take cewa Annabi ya kan rage tsawon sallah kuma yakan cika idan yayi tafiya. To wannan bai inganta ba tunda ta magana ne. Amma ta wajen aiki fa an samu cewa Aisha tana yin haka ne. Wa qalat tana yin hakan da aka tambaye ta, sai ta ce innahu la yashqu alayya, ni baya wahala ne. Tunda bana wahala ni zan cika sallah ta maimakon in yi kaso. An samu ita ne take yin haka, amma ba ta taba cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin hakan ba. Akhrajahu al-Baihaqi, al-Imam al-Baihaqi ya fitar da labarin, yana cikin As-Sunan al-Kubra, Juma'u abwab salati al-musafir wal jam'i, babu rukhsati al-qasr fi kulli safarin, hadithi na 1998, hadithin Urwa bin Zubair danyarta shi ya bada labari. Urwa bint Zubair dan Asma'u bint Abi Bakr ya bada labari an Aisha radiyallahu anha yace annaha kanat tusalli fi safari arba'an. Danyar Aisha dan Asma'u yake bada labari, Urwa yana bada labarin innasa ita ce Aisha, Allah ya kara mata yarda, yace Aisha ta kasance idan tana tafiya tana sallah raka'a huɗu, ita tana cika sallah. Wannan shine riwaya ta al-Imam al-Baihaqi, Aisha tana cika sallah idan ta yi tafiya. Faqultu laha, sai ni na tambaye ta, inji Urwa, nace mata law sallaita raka'atayn me ya hana ki sallah raka'a biyu, bayan ke ne kika rawaito hadisi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana maka an farlan sallar raka'a biyu, daga baya aka cika idan mazauni ne ya yi raka'a hudu sallar azhar al-asr isha, idan matafiyi ne ya yi raka'a biyu, me ya hana ki raka'a biyu? Fa qala, sai Aisha ta ce ma Urwa, yabna ukhti, ya kai dan yar uwana, innahu la yashqu alayya, cika sallan baya wahala, shi yasa ni bana ma raka'a biyu din idan ina tafiya, ina raka'a hudu sai in cika sallah ko da na yi tafiya, saboda bai wahala. Ibn Hajar a cikin Fathul Bari a mujallal na farko shafin 369 yace wa qad sabata anna Urwata rawiya anha, labari ya tabbata cewa Urwa bin Zubair wanda ya rawaito hadisin daga Aisha, kad qala lamma su'ila an itmamiha fi safar, tunda shi ya bada labarin ta kamar yadda zuwa cikin Sunan Kubra, kuma hadisi ma yana sahih al-Bukhari, ya tambaye ta me yasa ba za ki yi raka'a biyu ba, sai ta ce bana wahala, baya wahala ne cika sallan, baya wahala ne, saboda haka yasa nake cikawa ko da na yi tafiya. To shi kuma sai aka mar tambaya game da cika sallan da ita Aisha take yi, me dalili, me dalili? Gashi ita ce ta ruwaito hadisi akan cewa sallah hukuncin farilla Allah ya dora sallah akai raka'a biyu, tun ana Makka lokacin da aka dawo Madina aka cika wasu salloli suka koma raka'o'i hurhudu, amma idan za a yi tafiya a koma ga biyu. Ita ta ba da labarin cewa farilla ne, to ya akai kuma ita din ne take cika sallah idan ta yi tafiya? Ana tambayan dan yarta, wato shine Urwa bin Zubair dan Asma'u bint Abi Bakr, Allah ya kara musu yarda. Sai ya bada amsa, yace shi a fahimtarsa abinda yasa Aisha take cika sallah idan ta yi tafiya, inna haka awwala kama ta awwala Usman, ta yi ma hadisin tawili kamar yadda sayyidina Usman bin Affan Allah ya kara masa yarda shi ma yayi ma ha, wato yayi ma sallar qasr tawili, Aisha ta yi ma sallar qasr tawili, sannan Usman shi ma yayi haka, kaga ita ta ruwaito, amma kuma duk da haka sai ya zama aikin ta ya saba ma abin da ta ruwaito. Ana tambayan sa, me kake gani hujjarka? Sai ce dalilin da yasa take cika sallah idan ta yi tafiya, saboda tawili fahimtar da kai ma ainihin dalilin qasr, haka ma sai da Usman bin Affan Allah ya kara musu yarda. Saboda haka Ibn Hajar al-Asqalani bayan ya kawo hujjojin kowane sashi, malamai da ke ganin cewa sallar qasru farilla ce, bai kamata matafiyi ya cika ba, da waɗanda suke ganin sallar qasru ba farilla ba ce, sauƙi ne aka yi wa matafi, saboda haka yana iya aje wannan sauƙi, yana iya ɗauka. Wato kana da damar in ka yi tafiya, in ka ga dama sai kai sallar qasru raka'a biyu, in ka ga dama sai ka yi ma qasrun a rayuwarka kai ta cika sallah kawai. Wannan shine sabanin da aka samu tsakanin fahimtar malamai. Ibn Hajar yana da fahimtar cewa ka tsaya ma abin da Aisha ta bada labari shine mafi dacewa akan bin fahimtar Aisha, Allah ya kara mata yarda, domin abin da ta bada labari shine hukunci, wannan abin da kuma ita ta aikata ga dan yarta, dan yarta shine Urwa bin Zubair, ya bada labari yace abinda yana ganin hujjar innarsa, hujjar innarsa wato ita Aisha da kuma hujjar sayyidina Usman guda ne, tawili suke, tunda sun yi tawili sai ka aje fahimtar tasu ce, sai ka koma da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Daga cikin wadanda ke da wannan fahimta cewa sallar qasr farilla ce, akwai Muhammad Nasiruddin Al-Albani. In ka duba silsilar sahiha mujallad na 6 shafin 744, ya tattaro hadisai da suke nuna cewa sallar qasr farilla ne. Wadannan hadisan na Aisha, Allah ya kara mata yarda, yace dallatil ahadith ala anna salata safr aslun bi nafsiha. Waɗannan hadisai sun nuna mana cewa sallar tafiya ya asalinsa ya dogara da kansa ne, asalinsa ba wai ya samu ragi ba ne ko wani ƙari na tun asali. Sallar kasuru raka'a biyu ba a taɓa canza hukuncinsa ba, domin shi ne abinda Aisha take cewa wa uqirrat, an tabbatar da sallar kasuru a kan raka'a biyu. Kaga tana nuna cewa tun asali sallar kasuru raka'a biyu ne. Kar ka ɗauka sallar kasuru daga baya ne aka mai da shi raka'a biyu, la, tun asali raka'a biyu aslun bi nafsiha. Wa annaha laysat maksura min ar-raba'iyya, ba wai rage tsawon sallar kasuru aka yi daga raka'a hudu zuwa raka'a biyu kama ya kudu babu. Saboda haka ya kawo dalili na biyu wanda ke nuna cewa sallar kasuru asalinsa farilla ne raka'a biyu. Dalili na farko shine hadisin da muka karanta na Aisha, take fa uqirrat salatu safari, an tabbatar da hukuncin salatu safari, sallar tafiya akan hukuncin farko. Wannan ya nuna cewa sallar tafiya dama ta raka'a biyu. Dalili na biyu, saboda hadisin sayyidina Umar bin Khattab, sayyidina Umar ya rawaito hadisi yana cewa salatul abuha raka'atayn, sallar layya raka'a biyu, salatul jum'ati raka'atayn, sallar juma'a ma raka'a biyu, salatul fitri raka'atayn, sallar idin kono raka'a biyu, wato shine karamar sallah. Wa salatul musafiri raka'atayn, sannan Umar yace sallar matafiyi ita ma raka'a biyu. Sai yace tamamun ghairu qasr, a cike suke ba rage tsawonta aka yi ba, in ji sayyidina Umar. Haka take tun asali ba rage tsawonta aka yi ba. Sai sayyidina Umar ya ce ala lisani nabiyikum, wannan ya zo ne a kan harshen annabinku. Sannan sai ya ce wa kad kaba man iftara, wanda ya masa ƙarya kuwa ya kai. To kaga sayyidina Umar ya yanke duk wata gardama. Sayyidina Umar ya kirga waɗannan salloli, ya ce ba a taɓa rage tsawonsu ba, haka suke. Sallar layya, sallar juma'a, sallar karamar sallah, sallar matafiyi, ya ce gaba ɗayan su raka'a biyu ne, tamamun ghairu qasrin ala lisani nabiyikum. Da ya gama ya ce ala lisani nabiyikum, ba magana ta bace, maganar annabinku ne. Saboda haka asali sallar qasru raka'a biyu ce, ba rage tsawonta akai tun asali. Hadisin yana sahihu sunan Ibn Majah, hadisin 1871, yana irwa'ul galil hadisin 638. Saboda haka yasa Ibn Hajar a littafin Fathul Bari a mujallar na farko shafi na 464 ya kawo dalilan ba'da an hakka al-ikhtilaf fi hukm al-qasr fi safar, ya bada labarin sabanin fahimta da aka samu. Wasu malamai na cewa farilla ne, wasu na cewa a babu, wa dalilu kulli. Bayan ya gama sai ya ce to a fahimtarsa sallar qasr farilla. Kaga shi kansa Ibn Hajar ya tsaya akan wannan hujja, saboda sayyidina Umar gashi ya tabbatar da ce abinda Aisha ta faɗa. Allah ya kara mata yarda. Kamar yadda muka karanta a Bulughul Maram, Aisha ta tabbatar da sallar qasr farilla ce, yanda Allah ya farillanta tun zamanin farko. Sayyidina Umar shi ma ya tabbatar da haka. Kaga an samu dalili na biyu. Dalili na uku shine bayanin Ibn Taymiyya, yanda ya zo cikin bayanin Ibn Taymiyya a cikin Majmu' Fatawa mujallar 22 shafin 260. Ibn Taymiyya ya ce wa ma kana yajma'u fi safari bayna salataini illa ahyadan, idan ka ji an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada tsakanin sallah biyu, to ba ko da yaushe bane jifa wato lokuta ne annabi yake hada sallah biyu, yayi su a lokaci guda. Indal haja, yaushe ne yake haka idan bukata ta zo, dan in babu bukata bai kamata a haɗa sallah ba. Saboda ne inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, asali sallah tana da lokaci asali abinda Allah ya faɗa mana kenan don haka ba daidai bane a dauke sallah daga lokacin ta sai fa akwai larura saboda haka yasa wai don annabi yayi tafiya baya hada salloli sai idan akwai bukatar a haka yace lam yakun jam'uhu ka kasri saboda haka hada sallah ga annabi bai zama hukuncin sa daidai ne da kasuru wanda yake idan yayi tafiya ba yace balil kasru sunnatu ratiba shi kasru sunna ce wanda dole ne a yi ta a koda yaushe wal jam'u rukhsatun ariba amma hada sallah fa sassauci ne aka yi a dalilin larura da ya bijiro in babu larura ba za a hada sallah ba amma kasur fa sunna ce ratiba duk sa'ilin da kai tafiya sai kai kasur abin da ya faɗa ke sai ya ce faman nakala anin nabi duk malamin da ya bada labari game da annabi sallallahu alaihi wasallam annahu rabba'a fi safari dhuhra aw al-asr aw al-isha'a fa hadha galat duk malamin da kaji ya bada labari cewa wai annabi yayi sallah raka'a hudu a tafiya ko dai azhar al-asr ko sallar isha'a ce ya cika sallah a cikin tafiya sai ce wannan shirme ne babu labari yace fa inna hadha lam yanqulhu ahadun anhu ahadun la bi isnadin sahih wa la da'if babu labari da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko da isnadin hadisin ma wanda bai inganta ba babu labari ko da wanda bai inganta ba cewa a rayuwar manzon Allah ya taba yin tafiyar da ya kiyin kasuru ya cika sallah ibn tumi ya ce babu wannan labari sam ko da wanda bai inganta ba ma babu saboda ta magana cewa idan annabi yayi tafiya cika sallah yake kun ga kenan ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam walakin rawa ba'dun nas hadithan an aisha yace amma dai akwai hadithin da aka ruwaito daga aisha annaha qalat tana cewa kana rasulullahi fi safari yaqsuru wa tutimmu inda ita wata wata riwaya wa tutimmu maimakon wa yutimmu manzo Allah yakan yi kasuru ita kuma ta cika domin idan aka ce yaqsuru wa yutimmu yakan yi kasuru yakan cika idan aka ce yaqsuru wa tutimmu annabi yana yin kasuru ita aisha tana cika sallah wa yufṭiru wa taṣūmu shi manzo Allah yana ya aji azumi ita kuma aisha tana azumi idan ana cikin tafiya fa fa'alatu an zalika sai ta yi mar tambaya fa qala sai ce a hafanki ya aisha ai kin kyauta wato babu laifi dai kin aji azumi a halin tafiya babu laifi kuma dai kin yi فتوهم بعض العلماء فقد ذكر في وسمع لما يسكي فهمت أنه هو كان الذي يقصر في السفر ويتم وهذا لم يروه أحد سيسنا لو كان شيء وشي كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا يا أيت فيها يكن شيك سلا يكن كما يكسر يتتوانا حديث دي بأت قسامنسا وان وان دي بعد نباري دقاء النبي صلى الله عليه وسلم ونفس الحديث المروي في فعلها باطل hatta labarin da aka bayar cewa ita Aisha idan tana tafiya da Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yakan yi kasuri ita kuma tana cika sallah Ibn Taymiyyah yace lam takun Aisha wala ahadun gairuha mimman kana ma'a an-nabi yusalli illa ka salati babu wani mutum a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai lokacin da manzo Allah yake da rai ba a taba samun sahabi ba ma cikin iyalansa ba a taba samun sahabi wanda ana tafiya da annabi shi kuma yana cika sallah ba a taba samu har manzon Allah ya bar duniya ba a taba samu wata tafiya da yayi shi yana cika sallah sahabbai yana yin kasuru sahabbai kuma suna cika sallah ba a taba samu ba bare kuma har a ce ma iyalinsa ce wa lam yusalli ma'ahu ahadun arba'an qat la bi arafa wa la bi muzdalifa wa la ghayrihim ba a taba samu wani cikin musulmai wanda ya cika sallah alhali ana cikin tafiya tare da manzo ba yace koda a tafiyar aikin haji koda tafiya ce ta aikin haji bal jami'ul muslimina kanu yusalluna ma'ahu rak'atay duk musulmai idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi sallah duk musulmai suna sallah raka'a biyu ne wa kana yuqimu bi mina ayyamal mawsim wa yusalli bin nas rak'atayn yana zama mina lokacin aikin haji yayin da mutane sallah raka'a biyu وكذلك بعده ابو بكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان في اول خلافته حكى بايه رسول منزل الله سيدنا ابو بكر شيما حكى يجي غبا دايي سيدنا عمر هر aka kawo zaman farkon zamanin سيدنا عثمان بن عفان har aka kawo farkon zamanin sa, kaga ya nuna cewa dalili na uku da yake nuna cewa sallar kasuru dole ba zabi bane, saboda shi manzon Allah bai taba yi ba, bai taba cika sallah ba, bi ma'ana idan an yi tafiya bai taba cika, bai taba cika sallah ba, ba a taba samu wani sahabi dake tare da shi ya cika sallah ba har zuwa wafatin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saboda haka kaga an samu dalilai guda uku da suke tabbatar da cewa sallar kasuru farilla ce ba zabi ba. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله. أبن عروة بن الزبير فلا جمدا دليل نساء عائشة تشك صلى إذا انتهيت فيها. عروة بن الزبير yace ta yi tawilin hukuncin ne kamar yadda sayyidina Usman bin Affan shi ma ya yi tawilin hukuncin sallar kasur. Menene ake nufi da tawili a nan? Me ake nufi da tawili? Wato an samu kenan cikin sahabbai mutum biyu su ma a bayan rasuwar Annabi ne sallallahu alaihi wa sallam, sai bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wa sallam, sannan wato suke cika sallah idan sun yi tafiya. Amma zamanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai, bayanin Ibn Taymiyyah shine babu wani labari da aka samu wani sahabi ya taba cika sallah idan ana tafiya, babu shi. To kun ga kenan a zamanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai, da shi da sahabbai gaba ɗayan su kasuru suke yi ba a cika sallah idan an yi tafiya. Amma bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka samu sahabbai mutum biyu suna cika sallah idan sun yi tafiya, sayyidina Usman bin Affan da kuma Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Shine Urwatu bin Zubair dan Asma'u bint Abi Bakr ne yake cewa shi a fahimtarsa sun yi tawili. Me ake nufi da tawili? Ibn Qayyim ad-Dawiyya yayi magana akan abin ma'anar tawili a nan a littafin sa As-Sawa'iq al-Mursala, Mukhtasar As-Sawa'iq al-Mursala a mujallad na farko shafin 22. Me ya tawilin da Aisha da kuma sayyidina Usman suka yi? Shine inda Allah madaukakin yake cewa fa iza kuma anantum fa aqimus salata, idan kun samu nutsuwa to ku cika sallah. Kaga abin da Allah ya faɗa cikin Al-Qur'ani, fa inna itmamaha min iqamati. To yana daga ainihin tawilin da sayyidina Usman da kuma Aisha Allah ya ƙara musu yarda suka yi game da ita wannan aya. Can zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a samu wannan nutsuwar ta kwanciyar hankali zaman lafiya, amma yanzu fa duniya gaba ɗaya ta samu nutsuwa, an hankali ya kwanta. Saboda haka sai suka fahimci abin da ake nufi shine a cika sallar gaba ɗayanta. Yana daga dalilan da malamai suka yi magana a kai. Akwai masu cewa ita Aisha tawilin da ta yi masallar kasuru shine Allah ya ce matan Annabi sallallahu alaihi wasallam uwaye ne ga masu imani. Saboda haka ita Aisha ummul mu'minin, ita ma uwa ce ga masu imani. Wa anna ummuhum haythu kanat fa ka'annaha muqima bainahum. Idan aka ce Aisha uwa ce ta masu imani, sai dan Aisha ta bar Madina sai ta tafi zuwa Makka, mutanen Makka ayyaranta ne, kaga kenan kamar gida ta zo. Saboda haka duk inda ta je, tunda Allah ya ce ita uwa ne ga masu imani, to ai uwa ba ta bakunci in ta ziyarci ƴaƴanta. Allah ya samu gani. Saboda haka duk garin da Aisha ta je, ai ita uwa ne ga mu'minai, to ya za a yi wanda ya dawo gida kuma ya cika sa ya yi kasuru? Kaga ta yi tawili, ta fahimci abinda Allah ke cewa matan Annabi sallallahu alaihi wasallam uwaye ne ga masu imani. Saboda haka ai ita bai dace a ce ta yi kasuru ba, domin duk inda ta tafi ta tarar da yaranta ne, wato garinta ne, don haka ba baƙuwa ba ce. To kaga tana da fahimta, wanda shi ake nufi da tawili. Zahiri Allah bai faɗi hakan ba, amma dai Allah ya ce matan Annabi sallallahu alaihi wasallam uwaye ne ga masu imani, sai ta fahimci cewa to ai dan kuwa ita uwa ne, to ai bai kamata ta yi cika sallah ba. Gwamma idan an je lahira, don me Aisha kika cika sallah? Ta ce Allah ka ce mu uwaye ne ga masu imani, to uwa tana bakunci ne? kaga wannan amsar tana yiwa tana da hujja akai ko maimakon ka je lahira a ce Aisha ya kika yi kasuru bayan Allah ya ce ke uwa ce ga masu imani duk inda kika je ai garin ki kaga ba ta da amsa domin ta riga ta yi kasuru ta rage sallah ba ta cika ba saboda haka sai ta dauka cikawan shi ya fi mata to amma tawilin da ta yi hujjan ya tsaya gare ta saboda haka yasa lokacin da dan yarta ya mata tambaya sai ta bashi amsa kawai a dunkule cewa ni cika sallan bai wahala ni ne karka da amma bata gaya mar ainihin sirrin abin ba shi kuma sayyidina Usman fa annahu kana imamal muslimin sayyidina Usman shugaban musulmai ne to tunda ya zama shugaban musulmai fa haisu kana fa huwa manziluhu duk inda shugaba ya je ai gidansa ne Allah ya sa mun gane duk inda shugaba ya tafi ai gidansa ne ba a cewa bako ne idan shugaba ya tafi wani gefen ƙasa bai zama bako ba garinsa ne gidansa ne annahu kana kad azama ala al-istifan bi mina sannan akwai hujjar da wasu ke bayyanawa akan cewa lokacin da aka tafi aikin hajji sayyidina Usman ya yi azama akan zai zauna a Mina zai kafa headquarter musulunci a Mina ta Makka to yayi wannan azama saboda aka sai cika sallah tunda ya riga ya yi azaman zai zauna kaga maganar bakunci ya tsaye aw annahu kana qad ahala biha wasu kuma da cewa ai sayyidina Usman yayi aure ne a Mina to wanda yayi aure a gari man ta ahala bi baladin lam yathbut lahu hukmul musafir idan bako ya zo gari sai yayi aure to maganar bakunci ya kare ya zama dan gari tunda kai aure kai ma mazauni aw anna al-a'rab kanu kad kasuru fi dhalika al-mawsi wasu kuma suna cewa a wannan shekarar da sayyidina Usman ya cika sallah din an samu kauyawa ne da suka zo aikin haji da yawa larabawan kauye sun zo da adadi mai yawan gaske sun yi aikin haji a wannan lokaci fa habba an yu'allimahum farz salat saboda haka sayyidina Usman ya yi sha'awar ya karantar da waɗannan kauyawan yanda ake sallah wa annaha arba'un cewa raka'a hudu ake saboda haka sai sayyidina Usman ya cika sallah aw gairu zalika min ta'wilat akwai dai dalilai daban-daban da aka ba da labarin su amma waɗannan su ne mafi yawa abinda malamai suke faɗa cewa hujjar sayyidina Usman da kuma hujja ta Aisha Allah ya kara musu yarda wayin kana kulluha ba'ifa ibn al-qayyim yace ko da yake duk dalilan gaba ɗaya suna da rauni dukkan dalilan suna da rauni saboda ne wanda yazo da addini shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya rasu ana ibada bai kamata wani ya canza salon ibadar a bayan tafiyar manzon Allah babu wata fahimtar da za ta sa wani ya canza tsarin ibadar a bayan wafatin manzon Allah yace wa sawabu hadi rasulillah saboda haka abinda ya dace ba wai ka dauko fahimtar sayyidina Usman bane ba wai ka dauki fahimtar Aisha bane fa innahu kana imamul muslimin idan za ka yi koyi sai ka yi koyi da manzon Allah domin manzon Allah shi ne jagoran musulmai wa Aisha ummul mu'minin fi hayatihi wa mamatihi ita Aisha uwa ce ga masu imani tun lokacin annabi yana da rai haka kuma bayan manzon Allah ya rasu wa kad kafarat ma'ahu uwa ce ga masu imani lokacin da annabi yake da rai ta yi kasuru duk tafiyan da ta yi da annabi sallallahu alaihi wasallam kasuru take yi a lokacin tana uwa ba bayan rasuwar manzon Allah ne Aisha ta zama uwa ga masu imani tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai ita uwa ce ga masu imani tunda ta cika sallah an ta yi kasuru a zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai a lokacin da suka yi tafiye-tafiye tare bai kamata bayan rasuwarsa wani fahimta wata fahimta sa ta canza ta koma ga yin cika sallah abinda Ibn al-Qayyim yake faɗa saboda haka yace duk hujjojin da aka faɗa game da Aisha da kuma sayyidina Usman hujjojin ba su da ƙarfi walam yakun Usman li yuqima bi Makka sannan idan aka ce sayyidina Usman ya cika sallah ne a Mina saboda yayi azama zai mai da Mina ya zama wurin zaman sa to nan ma ba hujja bane saboda ba shi da iko idan sayyidina Usman ya mai da Mina ya zama wurin zaman sa ya saba ma umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda me balagahu anna rasulullah inma rakhasa fil iqamati bihi lil muhajirin ba'da qada'i nusukihim thalatha manzon Allah lokacin da ya aikin hajjin sa ya sanar ya sa an yi sanarwa duk wani muhajiri wanda da yake makka ya bar makka ya koma madina yanzu an taho aikin haji tare da shi, to tunda an gama aikin haji an bashi kwana uku ne kawai ya bar Makka. Tunda manzon Allah ya faɗi wannan, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, sayyidina Usman bai kamata ya canza wannan ba, saboda sayyidina Usman shi ma yana cikin al-muhajiri, idan ya dawo mina da zama kenan ya dawo ainihin garin da yayi hijira ya bashi ya koma Madina, wannan ko ya saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sannan idan aka ce batun sayyidina Usman yayi aure ne a Mina, saboda haka yasa Mina ta zama wurin zamansa, yace wal musafir idza tazawwaja fi tariqihi, na'am, idan mutum ya zo gari yayi aure ya zauna a garin, to babu shakka ya zama dan gari. Amma mutumin da tafiya ta kama shi, kamar misali mutumin da ya fito Lagos zai wuce Kano, sai yana zuwa Gwagwalada kafin rana ta faɗi ya ga wata ɗan sha'awa aka ɗaura aure, da yamma zai wuce kasarun sana nan bai faɗi ba. Ibn Qayyim ya ce matafiyin da ya yi aure a gari ya yi azaman zai zauna a garin, to shi ne wanda kasarun yake faɗuwa a kansa. Amma matafiyi wanda ya yi aure a halin tafiya, kasarun bai faɗi a kan shi ba. Idan mutum ya tafi Mina da nufin aikin haji, kaga a halin tafiya ne, a halin tafiya ne, babu wanda ke da ikon ya zauna a Mina tunda ba garinsa ba ne, haji ne ya kawo shi. To tunda zai wuce Arafa, idan an tafi Arafa an gama an ko kuma an dawo Mina ne bayan aikin haji, misali ya yi aure, to zaman Mina ai bai wuce kwana uku, tunda za a zauna ranar sallah da kuma ayyamu tashri, sannan za a bar Mina. Ashe kaga kenan zama ne ba na dindindin ba, zama ne na wucewa. Don haka Ibn Qayyim yace idza tazawwaja fi tariqihi lam yathbut bihi hukm al-iqama bi mujarrad at-tazawwuj ma lam yuzmi al-iqama, sai dai idan mutum yayi aniyar cewa zai zauna a gari lokacin ne aure yake dauke masa hukuncin matafiyi ya zama dan gari, saboda haka ba zai yi kasuru. To a takaice, mazhabar al-Imam Abu Hanifa, ita ce aiki da zahiri hadisin Aisha, Allah ya kara maka yarda. Menene zahiri hadisin Aisha? Inna qasra as-salati lil musafir wajibun, duk mutumin da yayi tafiya dole ne yayi sallah raka'a biyu ba ganin dama bane, kuma babu hujjar da take kawar da wannan dalili, babu ita wannan hujja. In dai zaka dauko dalilai na malamai da suke cewa babu laifi don an yi kasuru, babu laifi don an cika sallah, za ka samu gaba ɗaya dalilan ba su da ƙarfi. Al-Imam Abu Hanifa ya ce la yajuzu lahu itmamu, ba daidai ba ne matafiyi ya cika sallah, ba daidai ba ne. Amma galibin malaman sunna ba akasari su ne jumhurul ulama, suna cewa ai kasuru sunna ne mustahabba wa laysa biwajib, sunna ce mustahabi ba dole ba ne. Idan aka ce me yasa kuka ce ba dole ba ne, ce sayyidina Usman, Aisha, manyan sahabbai ne fa, kad atamma salati fi safari. Idan ana maganar manyan sahabbai a ce akwai Aisha, akwai sayyidina Usman, sun cika sallah a halin tafiya, yanzu kai ka ce sun ba su da sallah, la ba za ka ce ba su da sallah ba, saboda haka sai a ce sallar kasuru mustahabi ne, amma ba dole ba ne. Don in ka ce dole ne, to yaya Aisha da sayyidina Usman fa? Walau kana al-qasr wajiban lama atamma, da dai a ce sallar qasr wajibi ne da sayyidina Usman da Aisha ba su cika sallah ba, bare ma ita ce ta ruwaito hadisin da muke karantawa. Anan al-Imam Shafi'i yana daga cikin waɗanda ke ganin sallar qasr ba farilla ba ce, sabanin fahimtar al-Imam Abu Hanifa. Littafin sa Kitabul Umm, a mujallal na farko shafi na 159, farko dai abinda al-Imam Shafi'i ya faɗa shine yace al-khilafu sharrun, farkon magana suke al-khilafu sharrun, sabani sharri ne, wato sabani tsakanin musulmai sharri ne ba alkhairi ba. Sannan sai yace walau kana fardu salati fi safari rak'ataini, da dai a ce dole ne in kayi tafiya kai raka'a biyu, lam yutimmaha insha Allahu ta'ala minhum ahad, da ba a samu wani daga cikin sahabbai ya cika sallah a halin tafiya ba. ولم يتمها ابن مسعود في منزله ولكنه كما وصف ولم يجد أن يتمها مسافر مع مقيم. فإن قال قائل قد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فرضت الصلاة ركعتين، إذا ما كاكف هجة لحديث عائشة wanda muka karanta a bulughul maram Aisha Allah ya kara mata yarda tana cewa an farlanta sallah ne asali raka'a biyu mu kuma sai mu baka amsa Aishan da ta ruwaito hadisin inji al-Imam Shafi'i kad atammat Aisha fi safari ba'da ma kanat taqsuru da can idan Aisha ta yi tafiya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam tana yin qasur amma bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta cika sallah ita ne kuma ta ruwaito hadisin da ke tabbatar da sallar qasr farilla kalimatu shafi yayi wannan magana a saboda haka muhawara ce tsakanin manyan malamai amma dai in ta hujja zaka duba kai ka san wace hujja ce ta tabbata ingantacciya ibnu usaymi alitafin sa sharhul mumti yace wa kana ba abu ahli ilmi wasu malamai na cewa innal itmam makruhun ka cika sallah makruhi ne babu shakka haka al-Imam Ahmad ya faɗa al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Imam Ahmad bin Hanbal yace ka cika sallah al-hali kana cikin tafiya makruhi wanda yana cikin al-ikhtiyarat al-fiqhiyya da Ibn Taymiyyah shafi 32 haka ma littafin al-majmu' na al-Imam an-Nawawi mujalladu shafi 218 me yafi dacewa ga musulmi idan yayi tafiya abinda yafi dacewa gare ka shine da zaran kayi tafiya kai kaso domin me saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba fasa kasur ba fi jami'i afarihi tafiyan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gaba ɗaya a rayuwarsa walam yasih anhu annahu atamma salatahu musafirun qat bazan Allah bai taba cika sallah al-Imam Ahmad bin Hanbal akamar tambaya game da mutumin da ya cika sallah shin sallar ta baci yace la yujibu ne abinda ya aikata bai burge ni wanda ya cika sallah alhali yana tafiya abinda ya aikata bai burge ni ba ai ana so a ji ne shin idan ya cika sallar ta baci tawaqqafa fil ijza'i al-Imam Ahmad sai ya shiru ya ki bada amsa domin idan kace sallar ba ta yi ba to ga manyan sahabbai ba sun cika sannan Usman bin Affan sannan ga Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma abinda kayin baka kyauta ba saboda me saboda ka saba ma sunnar annabin da aka aiko ma shi manzon Allah da aka aiko maka har ya bar duniya bai taba fasa yin kasur ba kai don me ka fasa kasur saboda haka Ibn Usaymi ne yace da yawa malamai suna kyamatar matafiyi ya cika sallah لان ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم المستمر الدائم saboda ya saba ma asali sunnar annabi wanda ya dawwama yana yin ta har zuwa rasuwan shi sannan karu manta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wata kaida game da ibada musamman sallah yana cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina sallah manzon Allah zai ce ku yi sallah kamar yanda kuka ga Aisha tana sallah ko yanda kuka ga Sayyidina Usman yana sallah la yace sallu kama ra'aytumuni usalli saboda haka Ibn Taymiyyah yace sallan qasru farilla Ibn Qayyim al-Jawziyyah yace sallan qasru farilla al-Imam Ahmad bin Hanbal yace sallan qasru farilla wadannan manyan malamai saboda la'akari da hujjoji da suka kawo Ibn Usaymi ne ce wa hadha qawlun qawi wannan ita ce hujja mafi ƙarfi yace balla Allahu aqwal aqwal to amma an samu malamai mafi yawa akasarin malamai suna cewa sallan kasurun ba farilla ba bayan ya kawo wannan bayani sai Ibn Usaymi ne ce wallazi ya tarajjahu li ni fahimta da ta rinjaye gare ni وليس ترجحا كبيرا هو ان الاتمام مكروه شيني كتشك صلى الهالي كان تهيا مكروه لبيداتك اما وليس بحرام بحرام بل ابن ليس بذن شي حرام بل يسوى دمك باتا باتا موتا نسكتي اذا متن ياتيك صلى صلى كاباتي سنة ونبيتي يا باتي با. حتى الامام احمد بن حنبل ابيان ابن تيمية تكون الاختيارات الفكرية yace an tambayi al-Imam Ahmad idan salla arba'an idan matafiyi ya cika sallah fa sallan tayi fa tawaqqafa al-Imam Ahmad sai al-Imam Ahmad bin Hanbal ya kama bakin sa yake bada amsa malamai su kakan musu tambaya su ki baka amsa kamar a zamanin yanzu sai ka dauka wulakanci ba haka bane su a ka'ida ta tarihin malamai idan kai wa malami tambaya kana yuwa ya san amsa amma amsar ba ta dace da kai ba idan ya gaya maka amsar maimakon ka samu shiriya a dalilin amsar bata za ka samu saboda haka sai ya ki baka amsar ya yi shiru ai bahaushe ma ya ce shiru ma amsar sannan wasu kuma malaman ba su san amsa ba ne don haka zai yi shiru amma ba zai ce maka ban sani ba don tana yiwuwa amsar da zai baka ya sani amma dai bai da cikakken hujja a kai don haka sai ya kama bakin sa ya shiru don haka malamai sukan yi shiru game da amsa kamar yadda aka samu shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam akan mar tambaya a wasu lokuta ya ki ba da amsa shirun da ya yi ba wulakanci ba ne la ya dace da ainihin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka ibnu usaymin ya ce ni a gani na cika sallah makaruhi amma ba haram ba wa anna man akama fa innahu la yakunu afiya wanda yayi tafiya sai ya ki yin kasur ya dinga cika sallah ba za mu ce ya saba ma Allah ba haza min al-lahiyati al-nazariyya tafashin nazari kenan irin amsa da malami zai iya badawa amma ta sashin aikin safa za a ce ya saba ma sunnar manzon Allah na haza min al-lahiyati al-amaliyya anan ya saba ma sunna sai a ce ya dace ga mutum an yaf'ala shay'an yakhsha an yakuna afiyan fihi idan ka cika sallah a halin tafiya sai a ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah yadda kuka ga ina sallah annabi sallallahu alaihi wasallam har ya gama rayuwarsa ba a taba samu lokacin da ya cika sallah a halin tafiya kai yanzu ka cika sallah shin ka saba ma sunnar manzon Allah ko baka saba mata ba kaga ta wajen annahiyatu maslakiyya wa tarbawiyya mutum ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ibnu usaymin yace bali fal ma yakunu huwa sunna abinda yake dacewa gare ka shine kai abinda ya tabbata sunnar manzon Allah fa inna zalika aslahu liqalbika wa annaki yatijara maka zuciya domin duk sa'ilin da mutum ya rike sunnar manzon Allah Allah yana ƙara tabbatar da sawayensa akan musulunci yana daɗa samun albishir na samun kyakkyawan ƙarshe duk sa'ilin da ka nisanci sunnar manzon Allah fa to kana daɗa samawa kanka ne alamar mummunan ƙarshe Allah ya kare don haka a nan bai dace ba wanda shi yake nuna mana hadisi na gaba wanda Ibn Hajar ya kawo wa an Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma an karbo hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda da shi da mahaifinsa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace inna Allah ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu lalle Allah madaukaki yana son a rika zuwa marangomensa kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu kamar yanda Allah yayi a zo wa sakonsa Allah yana so a zo ma rangomensa a karbi sassaucinsa a karbi saukinsa Allah yana so kamar yanda Allah ya ki a aikata abin da ya zama sako gare shi rawahu ahmad hadisin yana musnadul imam ahmad mujallad nabi shafi 108 ibnu hajar yake wa sahahahu ibnu khuzaima ya inganta wannan hadisi wa ibnu hibban da kuma ibnu hibban wato hadisin yana sahihu ibnu khuzaima hadisin 950 yana sahihu ibn hibban hadisi na 2742 ya ce hadisin daga abdullahi dan umar kuma abdullahi guda uku suka ruwaito hadisin nan ba abdullahi dan umar kadai ba akwai abdullahi bin abbas abdullahi bin mas'ud abdullahi bin umar in ka duba irwaul galil hadisi na 557 da kuma hadisi na 564 hadisin yana sahihu jami'i sahih hadisi na 1885 yace wa fi riwayatin a wata riwaya kuma an ibni abbas wannan riwayar ta abdullahi bin abbas ce ba ta abdullahi bin umar ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu kamar yanda Allah yake so a zo ma farillansa in ka ji an ce al azaim ana nufin al fara'id kamar yanda yake a lisanul arab a mujallad 1293 wannan riwayar ita ma ta inganta sana sahihu tarjib hadisi na 1060 ko dai inna Allah ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu koko kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu duk riwayoyin sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato anan ibnu hajar ya karantar da kai matsayinsa da hikima. Kaga dai ya kawo hadisai ne da ke maka ga abin da na zaba ba, amma da ya gama magana akan hukuncin sallar kasuru sai ya kawo maka hadisin Abdullahi ibn Umar. Ko da an ɗauki sallar kasuru ba farilla ba ce, kyauta ce, sauƙi ne, to ga hadisi da ke magana akan sauƙi kuma. Allah yana son ka karɓi sauƙi, saboda haka idan ka ƙi kai kasuru sai ka cika sallah, shin ka yi abin da Allah yake so ko abin da Allah yake? Sannan abin da ka aikata ɗin nan na ƙin karɓan sauƙin Allah bai gaza saɓa ma Allah, shi ne abin da manzon Allah yake nufi. In ka ƙi karɓan sauƙin Allah, to laifinka bai gaza ka saɓa ma Allah, saboda daraja su guda ne. Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhsuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Allah yana son a karɓi sauƙinsa, a karɓi rangwamensa kamar yadda Allah ya ƙi a zo ma saɓonsa. Saboda haka idan ma ka ce sallan kasuru sauƙi ne, rangwame ne, ba dole ba ne, to ai Allah yana son a karɓi abin da ya sauƙi a kai. Me yasa kai ka ƙi karɓan sauƙin Allah? Shi ne abin da Albani yake ba da misali a kai, yake yace kama kaddara sarkin garinku ya shirya kyauta ya ce wani zo in baka sai ka ce a bana ku, shin wannan sarki zai ji daɗi? To bare Allah mahaliki ce ga sauƙi na baka sai ka ce bani buƙata, ba gwanin ta kai ma Allah tabaraka wata'ala. Akwai bayanin da Sheikh Fahad bin Salim daga cikin malaman Saud ya yi magana, bayanin da ya game da salatul kafiri daidai wannan mahalli, yana cewa inda aka samu saɓani shine game da ita kanta sallar kasuru, hukuncinta shin dole ne a cika, dole ne a yi raka'a biyu ko ko babu laifi don an cika ta, nan ne aka samu saɓani. Amma ta wajen shi ma mu fa, ta wajen shi ma mu, idan kana tafiya sai ka zo gari ka tarar da mutane za su yi sallah, wannan matsalar babu saɓani a kanta. Yajibu al-itmam ala al-musafir idza kadal musafir bi man yutimmu as-salat wa hadha bi ittifaq al-ulama. Duk malaman sunna sun tabbatar da wannan, kamar yadda ibnu Abdul Barr ya faɗa a cikin kitabu at-tamhid mujallal 16 shafin 311. Ibnu Abdul Barr yace duk malaman sunna sun yi ittifaqi idan matafiyi ya zo masallaci ya tarar da mutane suna sallah, to dole ya cika wannan sallah, ba kasuru zai yi a bayan limamin da yake cika sallah ba. La, duk malaman sunna sun yi ittifaqi, yace sai dai daga tabi'ai aka samu wani wanda ke da fahimta daya, wanda shi ma fahimtar ba ta da rinjaye, kamar yadda ya zo cikin Al-Mughni na Ibn Qudama mujallal 2009, yana cewa idan matafiyin ya taho masallaci ya tarar da liman ya gama raka'a biyu, kamar sallar azhar ko al'asr ko isha'i, ya gama raka'a biyu zai biyu na ƙarshe sai ya yi kabbara ya bi shi, to a nan babu laifi su yi kabbara tare da su yi sallama tare da liman, shi matafiyin yana iya tashi wannan raka'a biyu ya isar masa. Amma idan aka fara sallan da shi ba shi da ikon, in ya yi raka'a biyu ya zauna yana jiran liman sai ya gama sallah ya yi sallama, sannan shi kuma yana shi sallama. Wannan ya saba ma fahimtar sahabban annabi Muhammad gaba ɗaya, inji Ibn Abdul Barr. Duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu wanda fahimtarsa ta saba akan wannan matsala. Saboda haka zaka fahimci kuskuren da mutane da yawa suke. Akwai dalili. Dalili na farko shine hadisin da ya zo cikin Musnad al-Imam Ahmad, hadisi na 1862, hadisin Abdullah ibn Abbas. An tambayi Abdullah ibn Abbas, su'ila ma balu al-musafir yusalli raka'atayn idan farada, me yasa matafiyi yake sallah raka'a biyu idan zai sallah shi kadai, wa arba'an idan atamma bi muqimin, amma yake raka'a hudu idan ya bi limami zaunanne, wato limami mazauni. Idan matafiyi zai sallah shi kadai raka'a biyu ne, amma idan zai bi limami mazauni fa dole ya cika. Wannan ya nuna tun zamanin sahabbai ana yi wannan tambayan, an yi ma Abdullahi ibn Abbas ita. Kuma wannan shi ke nuna maka cewa kuskure ne dan ka taho gari kana bako ka ki zuwa sallah a masallaci wai kai musafir. To idan ka mutu ya za a yi a san kai musulmi ne, tunda ba a taba gani ka yi sallah. Duk wanda ya ji hayya ala salati wajibi ne ya zo sallah, sai in yana da uzuri, hatta matafiye idan yana cikin uzuri kan to ai shikenan dama Allah ya masa sauki amma matukar bai da uzuri gabansa to dole ya amsa wannan kira na ladan shine ake tambayar Abdullahi bin Abbas to idan mutum zai yi sallah shi kadai kamar misali kai matafiye ne ka zo gari da ka zo masallaci ka samu an gama sallah kaga kenan raka'a biyun ka zakai amma idan ka tarar za a yi sallah fa raka'a hudu zakai wannan tun zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko babu sabani akai shine aka tambaye Abdullahi bin Abbas sai yace tilka sunna wannan ita ce sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai zaka bi limami mazauni to cika sallah zakai amma idan kai kade zaka yi sallah fa zaka yi kasu sannan akwai hadisin Musa bin Salama wanda yake cewa kunna ma'a ibni Abbas bi Makkah mun tafi Makka tare da Abdullahi bin Abbas ko kuntu sai nace masa inna idza kunna ma'akum sallaina arba'an idan muna tare da ku muna sallah raka'a hudu wa idza raja'na sallaina raka'atayn amma idan mun koma masaukin mu sai mu rika sallah raka'a biyu fa qala sai Abdullahi bin Abbas yace tilka sunna wannan sunna ce wato lokacin da Abdullahi bin Abbas yake Makka saboda Abdullahi bin Abbas karshen rayuwarsa ya rasu ne ma a Taif yayi zama a Taif ya zauna Makka saboda haka wannan da ya taho yake cewa idan muna tare da ku tun da ku mazauna gari ne muna cika sallah amma idan muka koma masaukin mu sai mu yi sallah raka'a biyu sai Abdullahi bin Abbas yace wannan ita ce sunna sai ka auna da mutumin da zai je aikin haji a yanzu idan ba ya je harami raka'a hudu ne idan ma bai samu sallah raka'a hudu ne kaga ya kauce ma ainihin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisa bayanin Abdullahi bin Abbas yana cewa tilka sunnatu abul qasim wa asluhu asalin hadisin yana sahih muslim da kuma sunan nasa'i wanda shi Musa bin Salama yake cewa na tambayi Abdullahi bin Abbas kaifa usalli idza kuntu bi makka ya zan yi sallah idan na je makka kamar idan ka je umra ko ka je aikin haji ya tambayi Abdullahi bin Abbas idza lam usalli ma al imam idan ban samu sallah tare da limami ba bai samu sallah a jam'i ba yana tambayin Abdullahi bin Abbas wanda ya je Makka yaya zai yi sallah idan bai samu jam'i ba sai Abdullahi bin Abbas ya ce raka'atayn sunnatu abul qasim in baka samu jam'i ba raka'a biyu zakai wannan ita ce sunnar baban al-qasim shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan akwai hadisin Abu Huraira wanda mun karanta a baya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi ai an saka liman ne don ai koyi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace fala takhtaliqu alaihi kada ku saba masa to idan annabi zai faɗi wannan magana hadisin yana sahih bukhari sahih muslim aisha ta rawaito hadisin anas bin malik ya rawaito hadisin jabir bin abdullah usayd bin hubair abdullah bin umar kulluha sihahun duka waɗannan hadisai ingantattu ne sun tabbatar manzon Allah yace kada mutum ya saba wa liman to sai kai dan kana matafi ka zo masallaci sai ka samu liman yana sallah da ya raka abu sai ka zauna shin ka saba ma liman ko baka saba ba to kaga an saba ma wannan hadisi saboda haka bayan ya saba ma fahimtar sahabbai sannan ya saba ma kuma ainihi umurnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine abinda malamai suka yi magana a kai don haka mafi dacewa wato shine mutum ya yi aiki da abin da ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya tabbata fahimta ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kada mutum ya ɗauki fahimtar da za ta zamanto ta raba shi da ainihin hukuncin da manzon Allah ya yi yana raye ba daidai ba ne innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alayhi shi liman an saka shi ne don a yi koyi da shi don haka kar ku saba mishi ka ɗauke shi a matsayin ƙa'ida don ba da mafiki suna ɗaukan wannan hadisi a matsayin ƙa'ida sannan da hadisin sallu kama ra'aytumuni usalli ka ɗauke shi a matsayin ƙa'ida duk abin da za ka yi idan ya saba ma waɗannan hadisai baka tabbata mutum ya rabu da ainihin tafarkin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma idan ka zo gari misali ka taho gari kamar masallatai da ke gefen hanya na akwai masallatai na gefen hanya wanda matafiya na sallah mazauna ma suna sallah to da ka zo za ka yi sallah sai ka ga ana jami kai baka sani ba wannan limamin mazauni ne ko matafiyi ne ya za ka yi nan ne inda malamai fahimtar su ta saba ga mazhaba ta al-Imam Abu Hanifa shi cewa yayi gaba ɗaya ma ba za ta bi sallan ba tunda baka san wani irin liman bane matafiyi ne ko mazauni al-Imam Abu Hanifa yace ba za ka bi shi ba la yasihhu al-ibtida'u fi hadhihi al-hala li'anna al-ilma bi hal al-imam shartun li ada'i al-jama'a ka san limamin ka dake sallah shar'i ne na ingancin mamu sallar mamu a fahimtar al-Imam Abu Hanifa amma a mazhabar malikiya fa mazhabar al-Imam Malik yajuzu an yadkhula fi salati fa yutabi'u al-imam fi niyyatihi sai kai niyya ka fada sallah baka san dai limamin matafi ne ko mazauni ba fa in kana al-imam musafiran ajza'a as-salati idan da aka yi raka'a biyu dama kai matafi ne sai ka ji liman yayi sallama kaga sai ka gane ashe limamin dama tafiyar mu dai da shi to shikenan kai ma kai sallama walillahi alhamdu wa in kana muqiman idan ya zama mazauni ne fa idan limamin mazauni ne sai yayi sallama fala budda min itmami salati idan har ka zo ka tarar da jama'a na sallah a fahimtar al-Imam Malik mazhabarsa baka san limamin matafi ne ko mazauni ba kai kabbara ka bi sabanin fahimtar al-Imam Abu Hanifa shi cewa ya karka bi wannan jami'i tunda baka san limamin matafi ne ko mazauni ba al-Imam Malik yace kai kabbara ka bi idan limamin yayi sallama a raka'a biyu dama kai matafi ne sai kai ma kai sallama kai tafiyar ka amma idan limamin ya kasance mazauni ne fala budda min itmami salati al-Imam Malik yace to baka isa kai ka zauna bayan raka'a biyu kace kana jiran liman sai ya gama sallah yayi sallama kai kai naka ba dole kai ma ka bi sallan ka cika wanda shine fahimtar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana cikin mawahibul jalil mujallad na farko shafin 517 to wannan fahimtar duka guda biyu din nan da na al-Imam Abu Hanifa da na al-Imam Malik ba su ne mafi rinjaye ba fahimta mafi karfin dalili shine fahimtar al-Imam Shafi'i da al-Imam Abu Ahmad bin Hanbal cewa yadkhulu ma'al imam zaka yi niyya ka shiga sallah kamar yadda al-Imam Malik ya fada idan ka zo masallaci kaga ana sallah baka sani ba limamin matafi ne ko mazauni ka yi niyya ka shiga idan ka yi niyya ka shiga to kar ka yadda wannan sallah ka yi ta kaso ba zai yi ba domin hatta law bana lahu ba'da zalika anna al-imam musafir domin da zaran kayi niyyar zaka bi jami'i to dama ka'ida ita ce limamin mazauni ne limami mazauni ne domin duk wanda ya samu limami ya ce a wannan ba a cewa limami matafi da zaran kaga ana jami'i ka bi jami'in to zaka kaddara limamin mazauni ne ko da limamin matafi ne yayi sallama raka'a biyu sai ka karasa wannan sallah a raka'a hudu ko da kai matafi ne Allah ya sa mu gane to wannan shine fahimtar da tafi inganci domin la'akari da ka'ida ta usulul fiqh tagliban li janib al-ihtiyat fi salati menene mafi gamsarwa shine kai niyyar ka bi limami a matsayin mazauni to kaga idan kai haka ka kore dukkan wata shakka ko da limamin ya tabbata matafiyi ne idan ya sallama a raka'a ta biyu kai za ka karasa wannan sallah ka cika ta a raka'a ta hudu ko da kai din matafiyi ne Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك